Gofia, Gofia,
warm up and
Gofia, Gofia,
Daga Master,
Gofia,
yes,
all the extended Gofia, Gofia.
Well, the girl want Daga 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 Daga. She calling in the morning. Daga 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 Daga. She need it. She want feeling.
Daga ring, pull up, pull a little closer. Daga ring, that's the way the girl want the most.
Daga ring,
launch up your back and bend over.
Daga ring,
make up your face like a hooker.
Like she bent, make a new chain, man, a boom boom cabal. Dagger recharge, she a run like she meant. 100, 100, 100